Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 25 ga watan Mayu na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Baba da kanin labarai.
To Baballe, a gidan tajin jama'an sojan kasar Mali sun tsare shugaban kasa da Prime Minister da kuma Ministan tsaro na gwamnatin wucin gadi. Lamarin da ke kare dagula sha'anin siyasa watanni bayan juyin mulkin sojojin kasar da ya hambarar da tsohon shugaban kasa. A jerin tajin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tashi zuwa gabas ta tsakiya biyo bayan yarjejeniyar zagaitauta tsakanin Isra'ila da Hamas da ta fara aiki a ranar Juma'a. Kana kafin shiga kakar mahaukaciyar guguwa da hasashe ya nuna za ta zo da tsanani fiye da abin da aka saba gani a gabar tekun Atlantic. Gwamnatin Amurka ta ninka kokarinta wurin samar da kuɗin shirya unguwanni game da hadarin da wasu yanayi marasa kyau.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa imanin mutum 20 'yan bindiga suka kashe a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya.
Suka isko shi dama dai kamar bai halbuwa. Sai suka yi kokari dai suka samu suka fasa kanshi suka kuma fajin zuciya shi suka sa mashin suka kona mashi kawaku da shalansha suka kashe shi. Kusan tsarin da sun kai mai ga kai ya kai kashi uku don cire uku sun kai makan.
A jihar Kanan Najeriya kuma jami'an kiwon lafiya na ci gaba da kula da fiye da mutane 70 da hadarin gobara ya rutsa da su a wani gidan sayar da man fetur. To ko me hukumomin kashe gobara na jihar Kano ke cewa?
Duk wanda yake harka ta gidan mai ko gas ya karkade wannan dokokin da aka bashi akan ya wannan sana'a tasa. Ya tabbatar da cewa gurin sa akwai tsakakken tsaftar da koda wani abu ya faru ta ba za ta fallasa ta je ta kama inda ba a so ba. Ya tabbatar da cewa kuma yana da kayan kashe wutar nan kuma ana sabisin din su.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin saka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya litinin jama'an sojan kasar Mali sun tsare shugaban kasa da Prime Minister da kuma Ministan tsaro na gwamnatin wucin gadi. Lamarin da ke kare dagula sha'anin siyasa watanni bayan juyin mulkin sojoji da ya hambarar da tsohon shugaban kasa, a cewar majiyoyi da dama suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. An kwashe shugaban kasa Ba Ndaw da Prime Minister Muktar Nwani da Ministan tsaro Suleiman Dokur zuwa tungar soji a Kati a wajen babban birnin kasar Bamako sa'o'i bayan da wasu manyan sojoji guda biyu suka rasa mukamansu a wani garin bawul da gwamnati ta yi, a cewar wata majiyar diplomasiya da ta gwamnati. Tsari suna zuwa ne bayan da sojoji suka hambarar da shugaba Ibrahim Bubakar Keita a cikin watan Agusta. Lamarin da ke faruwar ka iya ƙara rashin zaman lafiya a ƙasar da take Afirka ta Yamma, inda ƙungiyoyin ta'addanci masu alaka da Al-Qaeda da kuma ISIS ke rike da ikon wurare da dama a Saharar Arewacin ƙasar. Tabarbarewar sha'anin siyasa da rikicin cikin gida tsakanin sojojin yana gurgunta kokarin da shugabanni da kuma kasashe makwabta ke yi domin kyautata halin da kasar mai fama da talauci ke ciki, wadda take kuma taka rawa wurin tabarbarewar tsaro a yankin. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya a kasar Mali ya yi kira ga sojojin da su saki shugabannin ba da ɓata lokaci ko sharaɗi ba. Kana ya ce duk waɗanda suka kama waɗannan shugabannin za a hukunta su akan abin da suka aikata. A jiya litinin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tashi zuwa gabas ta tsakiya biyo bayan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas da ta fara aiki a ranar Juma'a. Wannan ne karin farko da Blinken ya je yankin a matsayinsa na babban jami'in diplomasiyyar Amurka. Zai gana da 'yan Isra'ila da Falastinawa da takwarorinsa na yankin a kokarin da Washington ke yi na karfafa yarjejeniyar ta Gaza. Sakataren zai tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da wasu jama'ai a birnin Kudus. Kana zai gana da shugaban Falastinu Mahmud Abbas a Ramallah da Prime Minister Mohammed Shtai da wasu manyan jama'ai. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa Blinken zai gana da shugabannin Isra'ila game da batun tsaron kasar. Kana ya ce gwamnatinmu za ta ci gaba da ɗorawa akan alaƙarmu da taimakawa Falastinawa da shugabanninsu bayan wasu shekaru da dama da aka yi watsi da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kafin shiga kakar mahaukaciyar guguwa da hasashe ya nuni cewa za ta zo da tsanani fiye da abin da aka saba gani a gabar tekun Atlantic. Gwamnatin Amurka ta ninka kokarinta na samar da kudin daukar matakai akan unguwanni game da hadarin da wasu yanayi marasa kyau. Ya kamata mu shirya kafin wani bala'i ya afka mana, in ji shugaba Joe Biden yayin wata ziyara da ya kai a shelkwatan hukumar tarayya mai kai agajin gaggawa ta FEMA a jiya Litinin da rana. Ya ce bayanin na jiya matashi ya ce mai muhimmanci akan daukar matakan da suka dace a wannan shekarar 2021. Shugaban yana faɗa wa hukumar ta FEMA kafin a bashi cikakken bayani akan mahaukaciyar guguwar wannan shekara. Biden ya taɓo batun haɗura da ke tattare da gobar daji a California da wasu jihohin yammacin Amurka. Hukumar kula ta yi hasashen cewa samun guguwa masu ƙarfi da ba a saba gani irinsu ba a tekun Atlantic daga 6 zuwa 10.
To madalla, an jima kaɗan Babu Yakubu zai sake shigowa da cigaban labarin duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya ana ci gaba da samun salwantar rayuka sanadiyar ayyukan 'yan bindiga, lamarin da masana ke kallon cewa shawo kansa ya gagari hukumomin ƙasar. Yanzu haka al'ummar garin Gandi ta jihar Sokoto na makokin rayuka kimanin 20 da 'yan bindiga suka hallaka sanadiyar fafatawa da jama'a suka yi da su. Wani malamin asibiti da suka duba waɗanda aka harba ya yi wa wakilin Muhammad Nasir ƙarin bayani.
Masa kan shi suka haifar wajen zuciyar shi, suka sa mashin, suka kona mashi kawafu da shalansha, suka kashe shi. Kusan tsarin da sun kai mai ga kai ya kai kashi uku, don kiri uku sun kai makan. Ana nan sai mutanen gari suka ɗan ji labarin cewa ga ɓarayin nan tabbacin sun taho bisa hanya ne tsakanin Dan Karmawa da Gandi. Wani burtali ne sun kai yo da niyyar za su shiga cikin hadama su koro dabbobin mutane. Sun je sun yi nasarar koro dabbobi, su kuma 'yan sakai nan ne da sun kaje sai sun ka samu wajaje suka ɓoye da niyyar cewa sun yi wa ɓarayin kwanto. In ɓarayin suka taho sai su mamaye su, suka taho sun ka aje abun nan, suna tabbatar da cewa akwai mutane wajen nan, kuma suna targetin nasu. Suka jire bisa mashin 55 ne, kowane da mutum uku bisa. Waɗanda sun haƙoro shanu sun kora sun tafi, su kuma waɗanda sun ka zo da niyyar fada sai suka abun nan, sai suka tsaya suka aje mashin gun, suka fara halbawa cikin haƙuƙuwan da suke anticipating mutane na ciki. Waɗanda suka ji tsoro suka fito, sai wanda ya tashi sun kashe shi.
Shehu Bunu shi ma mazaunin garin ne na Gandi ya faɗi yanayin da suka tsinci kansu a ciki.
Kuna ganin yanzu muna da sufa mutum 20 wanda da hakikanin cewa sun Allah a shirya su. Sannan akwai mutum 5 wanda asibiti, banda tarin dabbobi wanda an kawo da masu adadin su.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta bakin kakakinta ASC Sanusi Abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin.
Kwanaki da CP Makajera ba an ta jawo hankalin vigilantes din akan idan sun kori mutanen nan su daina bin su cikin daji, saboda in suka bi su ba tare da 'yan sanda ba ana musu ambush. Sun kuma rashin kajan haƙuri, in suka kira 'yan sanda zai mobilize kafin su taho. Shi ne aka sami wannan matsalar harbin mutum kamar guda 10. Amma so da 'yan sandan suka je sun yi repelling orders, amma dai ba a samu nasarar da samu ko da yawa, amma ana ta ƙoƙarin a gaisa za a nuna abin da ke a gaba.
Waɗannan matsalolin suna faruwa ne duk da yake an samar da jami'an tsaro a yankunan, abin da ya sa masu sharhi akan lamuran yau da kullum kamar Farfesa Tukur Muhammad Baba ya ganin cewa ya kamata fa a sake lale.
Yanzu inda muke a ƙasar nan komai duk alama ya nuna cewa jami'an tsaro ba za su iya fa kare mu ba. Sai an fito da wasu hanyoyi da wasu dabaru da za mu taimaka wa mutane, ya zama abin da kamar Bature ke cewa first line of defense, su ne a gaba na kare al'ummarsu.
Matsalar rashin tsaro dai a Najeriya ta ƙici ta ƙicinyewa, kuma duk da ƙoƙarin da ake yi abin ya tashi tamkar ba a yin komai. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ta gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ka Babu Yakubu makeri ya da labaran duniya kashi na biyu.
Shekara guda ke nan da aka fara baza hotunan bidiyon bakar fatan ba Amurkin nan George Floyd a faɗin duniya, lamarin da ya janyo fushi na tsawon watanni da zanga-zangar ƙin jinin wariyar launin fata da kuma neman kawo ƙarshen cin zarafin 'yan sanda a Amurka da sauran wurare a duniya. Hotunan da ya nuna tsohon jami'in dan sandan Minneapolis farafata Derek Chauvin ya taushe Floyd da kwaurinsa yayin da ya saka masa anko akan titi sama da mintuna 9, wani abin tashin hankali da miliyoyin mutane ke tunawa musamman al'ummar bakar fata. Gare ni abu ne mai zafi kuma mai tada hankali, inji Shelia Holden, wata mazauniyar jihar Maryland tana fada murya Amurka. Ta tuna da lokacin da ta kalli bidiyo akan kafar sadarwar zamani cikin watan Mayu shekarar 2020, tana ji Floyd na fada wa Chauvin yana maimaitawa cewa ba na iya numfashi. Ina kallo kiri-kiriran wani na fita abinda ban taba gani ba, inji wannan bakar fatar ba Amurkiya mai 'ya'ya biyu. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira hukuncin da aka yankewa tsohon dan sanda Derek Chauvin mataki ne da ya dace, yayin da kuma ya bayyana damuwarsa game da rashin adalci da ake yi wa al'ummar bakar fata. A ƙarshe, hukumomin tsaro sun tsare wani dan jarida ba Amurka da ke aiki da wata mujalla a ƙasar Myanmar, a cewar mujallar da yake yi wa aiki. Mujallar ta Frontier Myanmar ta faɗa a Twitter cewa an tsare babban editan ta Handani Fenster a jiya Litinin a babban filin saukan jiragen kasa da kasa na Yangon, yayin da yake shirin barin kasar zuwa Malaysia, kana aka mika shi ga gidan yari Insian a nan Yangon. Mujallar ta ce ba mu da wata masaniya akan dalilin da yasa aka tsare shi, kana ba ta samu damar tuntubarsa ba. Ta ce mun damu akan batun lafiyarsa, kana muna kira a sake shi ba da bata lokaci ba. Babban abinda muka fi damuwa a kai shi ne mu tabbatar da yana cikin koshin lafiya, kana mu bashi duk irin taimako da yake da bukata.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kiwon lafiya ke ci gaba da kula da fiye da mutane 70 da hadarin gobara ya rutsa da su a gidan sayar da man fetur na Al-Ihsan da ke kan titin Sharaɗa a birnin Kano. Hukumomin kashe gobara a jihar na danganta lamarin da rashin kiyaye ka'idoji daga bangaren mamallaka gidan man. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Yanzu haka dai waɗanda wannan ibtila'i ya afkawa ƙarshen mako na karɓar magani a asibitin ƙwararru na Murtala da ke tsakiyar birnin Kano. Duk da cewa galibin waɗanda wannan waƙa ta fadawa na cikin mawuyacin hali, amma wasu daga cikinsu na yin ƙarfin hali inda har ma sukan yi magana da manema labarai.
Na dawo daga aiki ne, na biyo ta gurin aka tare mu aka ce kar mu ce sai wutar ta mutu. To an kashe wutar, ina tsallaka kawai sai wutar ta dace ni ta kai tana dukana ta kai na tara hannu haka. Sai nake cewa wayyo Allah, wayyo Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai na gudu, ina guduwa kawai sai na ga wasu a gabana ma suna ta faduwa.
Sunana Shajir Umar, jikin gidan man garejin ne yake gyaran manyan motoci. Motar ne kawai aka ce ya kama da wuta sai aka fito irin taimakawan. Ina ganin feshin wannan sai na juya da gudu. To ban yi nisa ba sai manya kin da ya riga feshin wannan man yana taba rawashin da tashi mutane da yawa dan akalla dai mutane sun fada ridansu.
No no Mustafa Sadiq, kun mai ga cin gangani ne, akwai motan kamfanin mura ta kawo dauki kokarin kashe wutan ne, bacin kowa ma ya tunanin wuta ta mutu sai kuma aka samu mistake daga baya, wani daga can sama ya bude wani ramin tankin da ba su a bude shi a lokacin ba, shine wutar ta yi feshi.
Yayin da gwamnatin jihar Kano ta dauki nauyin magani ga waɗannan mutane, hukumomin kwana-kwana a jihar Kano sun yi tsokaci game da musabbabin wannan gobara. Alhaji Hassan Abel Muhammad shine daraktan hukumar kashe gobara ta jihar Kano.
Soke mai da rana kusan abin da wannan gidan man muke ganin ya jawo wannan al'amari kenan. Lokacin da yake soke mai sannan temperature is so high, zafin ya yi yawa, ba a so a soke mai inda zafi gaskiya. Kana wajen soke man na akwai wasu ka'idoji na saka art da hana buga karfe da karfe da duk wasu abubuwa wanda su sun sani. DPR ta sa su a layi kuma mu ma muna kokari mu ga sun comply da wannan dokokin. To amma sha'anin dan adam wani rashin sani ne, wani taurin kai dole sai kana binsa kana zafarar da shi.
Daga nan Alhaji Hassan Aman Muhammad ya shawarci masu gidan mai a jihar Kano baki daya
duk wanda yake harka ta gidan mai ko gas ya karkade wannan dokokin da aka bashi akan ya wannan sana'a tasa, ya tabbatar da cewa gurin sa akwai cikakken tsaftar da koda wani abu ya faru ta ba za ta fallasa ta je ta kama inda ba a so ba, ya tabbatar da cewa kuma yana da kayan kashe wuta, kayan kashe wutan nan kuma ana sabisin din su, sannan kuma idan ma'aikatan mu sun zo dan su bashi shawara da basu cikakken hadin kai.
Daraktan hukumar kashe gobarar ta Kano ya kuma gargadi al'umma
da taimakon ku dan jarida a gaban wayaro da mutane kai wajen ganin duk lokacin da muka fita aiki su kokari su ba mu hadin kai su ba mu dama mu yi aikin mu magana ka zo ka kusance mu ka ce zaka kalle mu ba ta so ba mu muka san irin hadarin aikin mu in ta taso mu za mu yi kubutar da kanmu amma wanda kallo ya zo yi ba abin da zai iya yi yanzu wannan abin da ya faru da a ce mu kadai ne a gurin na tabbatar ba za a samu wannan matsalar ba
Alhaji Hassan Ahmed Muhammad kenan daraktan hukumar kashe gobara ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma da iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
sunana Abubakar Umar Sahabi ni shawaran da ke gare ni wanda nake son in ba mai girma gwamnatin jihar Niger Dr. Abubakar Sahabi Bello da mukarraban shi musamman akan abin da ya shafi insecurity matsalan tsaro wallahi su tashi tsaye su ga cewa sun kare jinainan jama'a da dukiyoyin su ina ba gwamna shawara ya samu ainihin shawarwari da koyi da irin yadda gwamnatin Borno ta yi shi gwamna ya tsaye na Borno duk inda aka ce ga wasu matsala yakan je da jama'an shi a gani a jajanta nan mutane a dauki kuma mataki akan wannan
sunana Ali Muhammad Sani Adarawa Kwantagora a gaskiya yanayin da muke ciki a wannan kasa wajibi ne a samu kyakkyawan mataki akan sha'anin tsaro shawara ta ga ita gwamnatin mu ta tarayya da ta jiha wanda su ne Allah ya dora mu alhakin kula da zaman lafiyar mutane da kwanciyar hankalin su kuma wallahi in ba sai ba Allah zai tambaye su kuma wannan gwamnati za su wuce wasu za su zo kuma zai zama cikin tarihin su me suka yi kuma ranar tashin kiyama me suka yi za su ga mu Allah
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sadarwa da ku a shirin wannan tsakamar wuya amma kun ji ne muka fara kawo muku muhawara game da korafin gwamnatin jihar Niger akan shugaba Muhammadu Buhari duk da cewa dukkan su yan jam'iyya ɗaya ce ta APC da shi gwamna Abubakar Sani Bello ɗan yake cewa gwamnatin tarayya sam ta kyale jihar Niger ba ta taimaka mata a yakin da take yi da yan ta'adda da ke kai mata hare-hare har abin da ya kai ga yan Boko Haram suka tada tutocinsu a wasu garuruwa na ita jihar Niger din. To yau za mu kawo muku ci gaban wannan muhawara da ake fafatawa tsakanin Honorable Abubakar Lado Suleja da kuma Alhaji Ahmad Ibrahim Mutani sakataren gwamnatin ita jihar Niger din. Muhawara dai Mustafa Nasir Batsari wakilin mu nan ne ya shirya mana ita kuma gashi da ci gabanta.
Mutane wanda ke babayen Niger ba suna kawo nasu shawarwari suna kawo nasu duk abin da ya kamata na shawarwari ga gwamna to bai tsammani wai sai an tuntubi mutanen National Assembly kafin a ce wai sai mutum sun kwame gama zama nasu abin gaba kuma maganar da yake yi cewa nan an yi takasin kuɗi a kasafin kuɗi an yi shi a Abuja mu da muke cikin Niger mu gani a ƙasa kuma shi ne abin da ya na karkara kuma barajin da abin da ke
Na'am,
idan baka sani ba idan kwanar gula ta bai sani ba yau sojojin da ake kawo mana da ƴan sandan da suke aiki a cikin jihar Najeriya suna nan dama amma yawanci kula da su waye ke yi
Thank you.
bincika shin da me gwamnati na gaba a kan tabbatar da cewa an amfani da tsayo a yakin aiki wanda zai to korafin me ake yi to korafin me ake yi da wata tarayya korafin me ake yi da wata tarayya ina so ta wani da ko ne ba da tarayya ko ne wani da wata tarayya ko kuma akwai duk wannan abin da suke ganin aje ai wannan magana da gwamnati yayi yayi shi ne cewa a kan wannan abin da ya faru a shirin masu gamba da huya kuma ya tabbatar masa cewa tun wani lokaci da ta auku shi ta ko ya far gida ji ya far gida shi da sauransu su a yake basa bi zuwa ke ci gaba
yawa ai da yan sarki na
ina so su tabbatar maka tun wani ba wani wata kudin da ya kawo aka mu kashe mu jama'a kuma a ba su ruwan sha a ba a yi masa hanyar to kwanakin ne to kwanakin ne menene na kwanakin saboda menene na kwanakin
burki a kashi na biyu na wannan haura a kashi na uku mai zuwa muku in Allah ya da rana wata yau zamu ji shin gwamnatin tarayya tana taimaka wa jihar Niger dangane da yan gudun hijirar da ke kwararowa daga jihohi ko kuma garuruwa da kauyukan da ake kawo hari sannan shi dan majalisar dokoki Dado ya ce shi yana ma shakkar cewa akwai boko haram cikin jihar Niger din domin a cewarsa ta bakin gwamnatin jihar Niger ne kawai aka ji wannan magana din kuma shin da yake zance boko haram ta zo jihar Niger ta kusanci Abuja kenan sai yaya to sai da kace mu a ci gaban wannan muhara in Allah ya kamar rana wace yanzu kan a madadin waɗanda kuka ji wato shi honorable Abubakar Lado Sudeja dan majalisar dokokin tarayya a Abuja da kuma sakataren gwamnatin jihar Niger dan Alhaji Ahmad Ibrahim Matani sannan da shi Nasiru wato Mustafa Nasiru ba tsare wakilin mu kenan da shirya mana muhawara din hadda da gure sai da audu da ta hada ta Abi Mustafa sai kun ne ki muku ban kwana daga Washington huta lafiya
to madalla gaida Ali Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice
to baban da ta kace a jere ta yin jama'an sojin kasar Mali sun sare shugaban kasa da prime minister da kuma minister tsaro na gwamnatin wucin gadi lamarin da ke kara dagula sha'anin siyasa watanni bayan juyin mulki da ya habbarar da tsohon shugaban kasa a cewar majoyi da dama suna fada wa kamfanin jallacin labaran Reuters a jere cikin sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken ya tashi zuwa gabas da tsakiya biyu bayan yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas da ta fara aiki a ranar Juma'a wannan ne karin farko da Blinken ya je yankin a matsayinsa na babban jami'in diplomasiyar Amurka zai gana da 'yan Isra'ila da Falastinawa da takwarorinsa na yankin a kokarin da Washington ke yi na karfafa yarjejeniyar ta Gaza a ƙarshe kafin shiga kakar mahaukaciyar guguwa da hasashe ya yi ne cewa za ta zo da tsanani fiye da abin da aka saba gani a gabar tekun Atlantic gwamnatin Amurka ta ninka kokarinta na samar da kudin daukar matakai akan unguwanni game da hadarin da wasu yanayi marasa kyau
to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya tama an jima da hanci a misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da ya tayani gabatarwa sai kuma shi Bahiru Jude da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.